wasu magidanta da iyalai da na zanta da su akan wannan biki sun bayyana mani ra'ayin su kamar haka.
Ayyan sabu gari insha Allah sai tomorrow now all good day insha Allah din bayan
yace na ba komai ga Allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata ni ha kuma na sayi kayayyaki ga ƴaƴana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa.
Sunana Suleiman Ibrahim. To da farko dai zamu godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda ƴan kasuwa sun yi kokari iya nasu amma akwai wasu ƴan kayayyaki wanda suke sun sauka mana akwai kuma wanda a gaskiya ana neman su ƙara taimakawa su duba magidanta ga halin da ake ciki yanzu.
Ni ba mun ce sai ce alhamdulillah tunike mun gode Allah mun firin ki ya kamata shugabannin su yi wa Allah su yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce fa ko bayan Allah
to ko ina dalilin wannan tsada na kaya masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa.
Allah sunan Allah isu rabu to ai shi nama ka san abubuwa ne mai tsada ni dama su mutane suna ganin cewa kaman shi nama ba wai laifin mu bane laifin gwamnati ne domin su ne basu saka muna abubuwa yanda ya kamata yi ta ba kun mun daga ta yanda gwamnatin take tafiya ba za mu rangwanta ba amma mu muna ainihin bakin kokarin mu ne akai
bikin sallah karama ko sallar fiddakai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan Ramadan kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su kasa a gwiwa ba wajen kira ga ƴan kasuwa su duba wannan wata na Ramadan mai shudewa domin samun lada.
Sunana Salisu Abdullahi. Ya kamata a ce al'ummar musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'ummar musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karato saboda ƴan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa wanda Allah ya hore musu arziki suna jin daɗi suna murna to a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe.
Yanzu dai a yanda jama'a ke fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa ga gwamnatin tarayya da ma na jihohi shi ne kaucewa ɗaukan alhakin ma'aikata da sauran jama'ar ƙasa da a kodayaushe ake shafa roman mulkin demokuraɗiyya kafin zaɓe. Babban Yarjibin Murya Amurka daga Lagos.